ce sai di asof ba ce ba zan mi kowa ba zuciya ba za ta so ta ba yemen rofa duk inda kike ni dan nake kike na saba in babu cewa zai rike saboda kauna sanadin ki aso ne ba zan yi kuka ba Zamaniya na zamake hankalin ki kwantar masoyiya janiya zana je ko ina kike so sarauniya mallakin kaina na bar miki dan kin zambin zinariya adadin san da nayi miki bai iri goko da daidaya kin ga so bai san hayaniya san karbi hatsaniya wanda duk zai ce na bar ki kwarai bai so a zauna ba lafiya so ne ci kun zaman da duniya sa kamar gaskiya san kiya miki ciwon so ne ya kamani yangan su da wanke daudar sa kuma mai zuciya ta dukkana wanke kina zo min cikin barci koma ina farke amma kuzuri a soyayya ga kaina yana duke janjani 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 so janjani so har kyauta ke samu mai nema yana samu in ya roka gun makakinmu soyayya ta kan jana har izuwa kauye na babanmu ba ne biyar muna fance in wayo Allah ya daje mu soyayya na sarina ita ta zama abincina kina raina in baki gurina babu soyayya mafarki na baya wuce ke ya mai farar niyya da sabar suwa ina ganki ina shauki cikin kunya yarda da ni jani da sarkar so dan hani na shirya sadar so ne na samu labarin cikin zuciya dai baki tabbas a tsantsan cikin rijiya mai zarafi wacce cikin ta akwai falagan tsiya domin soya yake wani ya kama min har da majiziya yana ta sukurkushe ni kamar daurin da aka yi da igiya kamar doki yana sukuha nake ji ya katange wuya kamar koki na maliya nake ji na ta ambaliya janjani 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 zojani 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 so de bai kama da mutum ba shi din menene bai zo da sani ba bai zama bai kirarrafe gashi ba yaro ba bai da farfara bai da kemo kana bai so be ba bai fito ba bai a boye bai kamar iska ba kin yi wanke ta da ba soyayya